This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 26 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanun labarai.
Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa a yau Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yakin a yankin ya haura sama da mutane 26,000, yayin da mutum sama da 64,400 suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin Isra'ila da Hamas. Sashin kasuwanci da cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ana fuskantar tarnaƙi a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Maliya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke cikin mashigar ruwan Panama.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da gallaza ma mutane a yankin arewa-maso yammacin Najeriya.
Sun tare mota ta taso daga dan kurmi zuwa dan Umaru, sun halbe ta, sun kashe mutum 6, sun kwashe wayansu ba mu da shigar yankin dan Umaru. Haka shekalan jiya suka samu bawon Allah suka yi kashin gilla shara dan tumurku.
Za kuma aji cewa hukumar Alhazan Ghana ta ce bata kara kudin hajin bana ba, amma ayi hankali da yan damfara.
Alura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su yi su taimaka ma manyatan hajin bana, za su karbi wasu kudade wurinsu ya su suya samu su visa su je kasan Saudiya su yi aikin haji, ko ko ya san cewa visan wanye daban ne da visan haji.
Kamar yadda muka yi bayani a baya, yau a maimakon shirin duniyar Amurka wanda ya koma yanar gizo, muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai je zangon tuta a Ghana. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa a yau Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutum 26,000, yayin da mutum sama da 64,400 suka jikkata a cikin sama da watanni uku na yakin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar ta faɗa da sanyin safiyar yau Juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe Falasɗinawa 183 a hare-haren da Isra'ila ke kaiwa, yayin da wasu 377 suka jikkata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar Alhamis, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 20 tare da kuma jikkata wasu 150 a da'irar birnin Gaza, yayin da Falasɗinawa ke jiran kayayyakin jin kai a cewar jami'an kiwon lafiya na Hamas. Har ila yau a tsakiyar Gazan, jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu sun ce wani hari da jirgin saman Isra'ila suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira a na Al-Nusrat ya kashe mutane 6. A ranar 7 ga watan Oktoban bara, wannan fada ya barke bayan da mayakan Hamas suka kai hari a cikin Isra'ila, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 1,200. Sashen kasuwanci da cinikayya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya Alhamis cewa ana fuskantar tarnaƙi a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-hare da ake kaiwa a Bahar Maliya da yakin Ukraine da kuma ƙarancin ruwa da ke mashigar ruwan Panama. John Hoffman, ƙwararre a fannin kasuwanci da cinikayya a hukumar da aka fi sani da UNCTAD, ya yi gargaɗi a ranar Alhamis cewa farashin jigilar kayayyaki ya riga ya yi tashin gwauron zabi, kuma ana fama da matsalar makamashi da abinci, lamarin da ke ƙara haɗarin hauhawar farashin kayayyaki. Hoffman ya ƙara da cewa tun lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka fara kai hare-hare a kan jiragen ruwa a Bahar Maliya a watan Nuwamba, Manyan 'yan kasuwa a harkar sufurin jiragen ruwa suka dakatar da amfani da mashigar Zuz na kasar Masar na wani dan lokaci. Zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyar ruwa wadda ta hada da Bahar Rum zuwa Bahar Maliya ta ga gagarumin raguwar kasuwanci da kashi 42 a cikin watanni biyun da suka gabata a cewar Hoffman.
To an jima kadan Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karansa ba babbaka a jihohin Zamfara da Kebbi. Muhammad Nasir gare ka.
Murnar da ake ta samun sauƙi matsalar tsaro na ci gaba da fuskantar cikas, domin har yanzu jama'ar wasu garuruwa da ƙauyuka suna cikin tsaka mai wuya saboda ayyukan na 'yan bindiga. Abin da ke nuna hakan shine wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wasu 'yan kasuwa da ke zirga-zirgar kasuwanci tsakanin ƙauyukan da suka hada jihohin Kebbi da Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Shugaban karamar hukumar mulkin Danko Sago ta jihar Kebbi, Hussein Aliyu, da yake tabbatar da faruwar lamarin, ya bayyana cewa
dama saboda zaman lahiyar da aka samu wannan yanki namu a mutanen Zamfara da ke zuwa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Dan Kurmi, babbar kasuwa ce. To mutanen mahi yawanci an ka daki takwas da gusau da sauransu sun kwammace masu zagayo su biyo wannan hanya tamu ta Dan Umaru, su hado bene su zo riba a su zo daki takwas, wasu su kuma garuruwansu. Karhe 5 muka samu rahoton cewa barayin sun tare su daidai kusan boda da mu da Zamfara, sun hito kinan bayan sun ci kasuwa. To sun bude masu wuta, unfortunately dai direban da yaron shi wanda mutumin mahwara ne, yaron shi kuma dan maradun ne, kwanansu suka kare.
Su ma jama'ar garin Dan Umaru da ke kusa da inda harin ya auku a cikin karamar komulkin Danko Sago sun ce matsalar rashin tsaro ta jima tana hana su bacci da idanu biyu rufe, kamar yadda Alhaji Sani Dan Umaru ke cewa.
La'asar ɗin ƙarfe 4:30 sun tare mota ta taso daga Dan Kurmi zuwa Dan Umaru, sun halbe ta, sun kashe mutum 6, sun kwashe wa'ensu. Ba mu da shiga yankin Dan Umaru, haka shekalan jiya suka samu wa'ensu bayan Allah, bayan Allah suka yi kashin gilla shada ɗin tun farko din yankin Dan Umaru. Kullum yadda muka ga dare haka muke ganin rana, mun sai kai gwamnati mai adalci ne, don Allah don Annabi ka taimaka mana. Muna cikin halin wulakanci bayan Allah ga sun yi aiko takarda, sun yi me, sun ce dole sai mai sulhu, mu kuma wallahi mun ce ba mi.
Shi ma shugaban kungiyar banga na mazabata Dan Umaru ya ce sun sha yin arangama da barayi saboda yadda suke addabar jama'a a garuruwan da ke yankin.
Wato ni ne shugaba na Vigilante Dan Umaru Ward. Shekaran jiya ma mun yi wani artabu da su tsakaninmu da shadadin tumurku, da yake shadadin tumurku yankin Dan Umaru ce. Sannan wallahi mun dai iya kokarinmu akai, amma sun kashe muna mutane kuma sun kwashi dukiyoyinmu, domin yanzu babu shanu, sun koma awakin gari suke kwasa. Don Allah don Annabi gwamnatinmu ta Kebbi, tunda mai adalci ce, ta dubi halin da muke ciki saboda Allah da Annabi ta taimaka muna.
To ko me mahukunta ke yi a halin yanzu? Shugaban karamar hukumar mulkin Danko Sago yana mai cewa
yanzu haka mai girma gwamna ya ba da umurnin security agencies da ke wannan yanki su dauki dukkanin matakan da ya kamata a dauka, domin ita ma wannan hanya a ga an yi security ɗinta kamar yadda aka yi ma sauran hanyoyi, irin kamar tsakanin Benue zuwa Kwatankwaro zuwa Bangi cikin Niger State, wanda wannan daukan matakin da aka yi na deployment wurin ya zauna lafiya.
Kawo zuwa hada wannan rahoto da na kira kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi domin tabbatar da wannan lamarin, sai dai bai dauki kiran da na yi masa ba. Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana kwan gaba kwan baya, domin ko an ga sauki sai ta sake dawowa, yayin da mahukunta ko da yaushe kalamansu su ne suna kokari, amma dai matsalar ta ke tafiya baki daya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da cigaban labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya kammala rangadin da ya yi a Afirka a ranar Alhamis. Yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a nahiyar, ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani a kan doguwar hanyar jirgin ƙasa da aka yi wa laƙabi da Lobita Corridor, wadda ta haɗa ƙasar da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Zambia. Terry McCauley mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar nazarin sha'anin zaman lafiya ta U.S. Institute of Peace.
The U.S. is investing significantly in Angola, the Lobito Corridor project, which will link Angola to DRC.
Yace Amurka na zuba hannun jari sosai a Angola. Wannan aikin Lobito Corridor, wanda zai hada Angola da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma Zambia, shine aikin zuba hannun jari mafi girma da Amurka ta yi a nahiyar Afrika cikin gwamman shekaru. McCauley ya kara da cewa aikin na daga cikin manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da Amurka take yi a nahiyar, inda China ta dade tana gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka.
To, a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karin kasar Ghana muka dosa, inda hukumar alhazan kasar ta ce shirin aikin hajin bana na kankama, kuma bata ƙara kuɗin hajin bana ba. To, amma fa a kula da mayaudara wajen biyan kuɗin. Idris Abdalla, gare ka.
Shugaban hukumar alhazai ta Ghana, Alhaji Ben Abdalla Banda, a wani taron manema labarai ya bayyana cewa duk da ƙarin kuɗaɗe da aka samu na gudanar da aikin haji a ƙasar Saudiya a bana, hukumar alhazan Ghana bayan ta yi nazari sosai ta ce za ta cika alkawarin da ta ɗauka na ƙin ƙarin kuɗin hajin bana. Alhaji Banda ya ce har yanzu kuɗin hajin bana bai sauya ba. Maniyata za su biya CD 75,000, wanda ya daidai da dalar Amurka 6,250.
Wancan shekara price hajj da muka gabatar a cikin dollars shi $6,500 ne, a cikin cedis shi $75,000 ne. Amma mun yi alkawali cewa in dollar nan ta je sama, value of the cedin nan in ta zo kasama, ba abin da za mu kara kudi koko price hajj wa wanga shekara ba. Domin mu yamma cika alkawalinmu, price hajj na wanga shekara $75,000 ne. Da ya kamata wanda suke da niyya su yi hajj wanga shekara fara biyan kuɗin su ba agentocin da muke da su, in ba son biya kuɗin su ba agentocin nan sun yi biya kuɗin a cikin asusu Ghana Hajj Board. Baya wannan kuma Ghana Hajj Board muna da wani platform, in kana son kai amfani da wannan platform za ka iya kai amfani da wannan platform. In kana cikin ofisin ka, in kana cikin gidanka, ko kun kana cikin dakin ka, in ba ka son kai tafiya ka je bank, ka iya kai amfani da wannan platform shi ka biya kuɗin ka sa a cikin asusu.
Alhaji Banda ya ce kuɗin na kunshi ne da farashin visa, kuɗin jirgi daga Ghana zuwa Saudiya da dawowa, da sufuri daga Madina zuwa Makka, Makka zuwa Mashair, Mina da Arfa, da kuɗin hotel da ciyarwa a can na wata ɗaya da sauransu. Ya ce za a rufe amsar kuɗaɗen maniyata daga ranar 15 ga watan Maris 2024. Babban sakataren hukumar Alhaji Faruk Hamza ya yi kira ga maniyata da kada su biya kuɗaɗensu ga wasu ejentoci da hukumar ba ta amince da su ba.
A lura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su iya su taimaka ma maniyatan haji bana, za su karbi wasu kuɗaɗe wurin su ya su suye samu su visa su je kasan Saudiya su yi aikin haji. Ko ko ya san cewa visan wanye daban ne da visan haji. Cikin kasanmu na Ghana, Ghana Hajj Board ni kawai gwamnatin Ghana da kuma gwamnatin Saudiya suka amince aka ba mu wannan mulki mu yi aiki na haji. To, kowa da ke da niyyar zuwa Saudiya da niyyar haji shede tare da Ghana Hajj Board.
Shugaban ejentojin haji na Ghana, Alhaji Alhassan, ya jaddada muhimmancin kin biyan kuɗaɗe ga ejen da hukumar bata aminta da su ba.
Wannan visosi an yi shi ne kan umra, the business and the tourism. To, amma yawancin su kaga su wa'annan suna da wasu backdoor agents in waɗanda suke advice suka karbi ka yi haka ka je Madina ka zo daga Madina sai ka je ka fita Saudi ka shigo kai ka stay ka yi ajin haji akwai dabaran da mun iya amma ba a bayyane ba mu iya mu saboda bara mun yi wannan magana sai suka bi ta bangaren haka abin to amma banan gamu da Saudi muna da yirgejemiyan da yake tsakanin mu game da waɗanda za su yi wannan aikin amma banan gade insha Allah an magance
hukumar alhazai na Ghana ta ƙara da cewa kamar shekarar da ta gabata hotel din Ghana na kusa da masallaci ne a Madina kuma a Makka akwai bus za su yi jigilar alhazai zuwa harami kyauta Idris Abdalla Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Okay da Idris yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu a cikin wani sabon shirin na dadan gari wanda shiri ne na hadin gwiwa tsakanin Marhaba muryar Alhairi a nan birnin Accra da muryar Amurka ai saurari lafiya
Jama'a masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin wannan shiri na dadan gari tsakanin Marhaba da muryar Amurka Sunana Fatimatu Zakiya Yau shirinmu ya kawo mu zangon tuta kuma mun samu sarkin unguwa Saki Alhaji Muhammad Lawal Garbe Madalla Sarki barkanmu da warhaka
Barka dai sannunku da zuwa
Sannuka dai ya da wainiya da jama'a
To alhamdulillah muna nan muna ta yi
Masha Allah Sarki yau mun zo garin zangon tuta zamu so mu samu karin haske game da wannan gari na zangon tuta
alhamdulillah
da farko sarki shekara nawa kenan da aka kafa wannan unguwa na zangon tuta
shi wannan unguwa na zangon tuta unguwa ne wanda yake yana da tarihi sosai kuma tsohon unguwa ne an kafa shi wajen shekara 124 kenan tun 1900 wannan gari yana nan shi zangon tuta
to sarki ko za iya gaya mana asalin zangon tuta
shi asalin zangon tuta dai idan za mu dauko labarin zangon tuta gaba daya sai mu koma can Great Accra zangon Kadiri idan Kadiri English zangon tuta asalin zangon tuta da tarihin zangon tuta duka yana koma gidan Kadir dan suki da zangon tuta kuma su kafa zangon tuta
okay.
a lokacin da jama'a suka yi yawa a can tsakiyar Ankara wajen Kadir to shi ne ya maido da mutanen su nan ana kawo baki nan ana ajiyewa to shi ne ya dauki wannan bangare na zangon tuta ya ba Abdullahi Garbi shi ya zama shi ne sarki mai kulawa da wannan wurin da jama'an da za kawo daga can zangon Kadiri isa akwai lokaci in baki suka zo suka sauka wajen Kadir ba a turo su ko ina sai a turo su zangon tuta shi kuma abin da yasa ake cewa zangon tuta ita tutan nan mace ce ita wannan mace ce matan wannan Abdullahi Garbin ne to da suke nan a wannan zamani tsawon lokaci wato tana tuwo kuma lokacin nan fataki suna wucewa daga hanya nan su wuce zuwa Tunga Kwashima da sauran ƙauyuka da suke ciki to wannan guri da take abincin nan ya zama wajen zama ne na fataki da kowa ya zo ya kamata ya zauna wannan wurin don ya ci tuwo ya dan kuma rage lokaci sannan kuma ya ci gaba da tafiya to wannan wurin da ake zama to tun ana cewa garkan tuta mai tuwo to har wajen ya zama zangon tuta to amma da yake matarsa ce to abinda aka samu daga gare ta kamar daga gare shi ne to shi sa kun ji dalilin wannan unguwa da ake ce mu zangon tuta amma ita asalin ta tuta mai tuwo ake ce mata kuma matan Abdullahi Garbi ne to sanadiyan tarihin zangon tuta idan kana son ka same shi a sauwaƙe ka kai wahala ka dauke shi ka koma shi gidan Kadir idan suke da zangon tuta asan su ne suna da takarda suna da dokumenti suna da komi
sai ki ga baki daya sarauta nawa aka yi cikin zangon tuta
kamar ni da nake zaune din nan a masarautar zangon tuta ni ne na sarki na biyar wato a tun lokacin 1965 Chief Abubakar Garbi shi ya sarauta kusan shekara 65 Ina sarauta Allah ya masa rasuwa bayan ya rasu farkon ɗansa ne mai jiri wanda ake ce mai Muhammadu Garbi shine ya gaje shi yayi sarauta 1965 to 1993 nan sai aka nada shi mahaifina shine wanda ake ce ma Abdulrahman Mamani Garbi shine yayi sarauta daga 1993 zuwa 2008 da shi kuma Allah ya masa rasuwa kaninsa wanda ake ce mai Muniru Garbi shi Muniru Garbin nan shi kuma yayi sarauta daga 2008 zuwa 2015 shi kuma Allah ya masa rasuwa to da ya rasu sai aka dora ne 2015 to shi ne nake hayyo
ma'ana kai ne sarki na biyar
ke ne sarki na biyar
na zangon
tuta insha Allah
sarki wadanne kabilu suka yi kaka gida a zangon tuta
kabilu zangon tuta akwai su daban-daban muna da Hausawa muna da Katsinawa muna da Bare-bare muna da Gogirawa muna da Kwata-kwalawa muna da su da yawa eh wanda suka hadu muna da su daban-daban
amma su wace da yawa cikin tsakanin su
ai ce da Hausawa wanda suka fito Najeriya
sai menene sana'ar mutanen zangon tuta
to kaman abinci faskari aski tela da sauran su irin wannan ayyuka da kuka sani yana cikin zangonnai to shi ake tsakani
kuma har yau ana cikin
tauci eh amma yau da yake duniya ta bude kuma mace-mace duka wanda ake ganin wannan aiki duka to isa yawanci matasa akwai ne ana dinke da sauran su to amma wasu ayyukan da ake da yanzu ba a yi
sai wani irin ci gaba zaka ce an samu a cikin garin zangon tuta
a lokacin mu abubuwan duka da iyayen mamma ba su kula da shi ba a zamanin su mun kula da shi saboda canjin yanayi da canjin lokaci civilization ya zo mu iyayen mu a da abubuwa da yawa ba ruwan su da shi su ba su damu da shi ba ba komai sai a ce ba komai to amma yau ba duniyan ba komai bane duniya akwai komai ne abinda ka rena sai gobe zai dame ka shi zangon tuta shi bayan kadir ya turo wannan kakannin namu anan su ba su tsaya nan ba su kuma su kuma daga nan zangon tutan a wannan lokaci suna tafiya har zuwa mata haiku suna da gonaki wurin nan ne gonakinsu to lokacin da su masu gari za su yi tsaga tituna sai suka nemi cewa tun da shi ya zo wurin ya saro wurin to ma gonan shi ne to ya kamata a cire masa wani portion cikin takardu a rubuce an ba shi plot 62 yayi abaso kai new zongo to ni kuma da nan zo da kai kaina da yake mu ƴaƴan zamani ne mun san wannan tarihin ni karance sai muka ga a wai ka koma ka dauki abin da ka aje ba laifi bane na samu sarakunan anna na nuna musu cewa wannan gari iyaye mun suka kafa wannan gari kuma da shedu muna da shi a tare da sit din da ya biya to tun da yake mu ne masu gari to tun da sarauta ya kai kaina to ina so mu kafa sarautar mu na gidan kadir to akan haka muka ga ankarawa da mutanen gari dama mutanen gari da dai masu ke zaune wurin muka ba su wurin sun san wannan tarihi muka je muka hada baki da su muka yi maganganu da nan zamu yi muka shishirya muce to zamu yi sarauta to shi yasa muka sa sarauta na farko a mata yako shi wanda ke sarautar nan ana ce mai sarki Abubakar Garbi shi yana Amerika yanzu amma ko shekara yana zuwa yi da shi wa ɗaya muke shi ne sarkin matahiku zango a yanzu ba to kin ji achievement guda da muka samu saboda it's not easy mutane na zaune so many years kaje ka ce zaka bulu sarauta mun samu achievement sosai saboda kusan ankarawa da suke cikin Ankara tun kaso kashi 7 ne akwai sempi akwai gbese akwai gleshi akwai akumaje sauransu kisa inda kana cikin kasan Ankara ne to du ba makawa kana kakashin cikin sarakuna bakwanga to mu Allah ya sa babban sarkin mu paramountin mu gaba daya da kasan zangon tu daga gaba daya abso kayan gaba daya mata yako duka muna kakashin akumaje to shi wannan akumaje ita ce masarauta ta Ankarawa wanda yake kula da duka kasan akumaje cikin Ankara to da yake mu ne kuma farko wanda muka kafa fara samun zango akan kasan su tun wannan lokaci na tun uku da na ga muku nan to shi wannan sarki dake kai wanda ake ce mai ni I kind the third shine sarkin akumaje ya ce dole ne ya bamu abinda ma iyayenmu basu nema ba, ya kamata ya bamu tunda tarihi ya wada cewa akan kasan su ba wani Bahaushe, ba wani sarkin zango da suka sani si zangon tuta. To akan haka ya bani takarda, ya nada ni ni ne sarkin zangonnan kasan Akumaji gaba daya. Duk inda kasan Akumaji yake, daga nan Afso kayan mata yako ya kama har aika Dublu, ya koma Peace Village manya, duka ya buga wannan bangare gaba daya. Akalla zaki samu kauyukan Ankarawa sama da Akurwa, Akurwa sama da 50 wanda yake kashi na suke. Yanzu in za a yi sarauta daga wannan yankin duka she an zo nan na nada wasu sarakuna. Za ku gan cewa idan muna yin abu zangon tuta ina dan kawo sarakuna ina nadawa. To dun daga wannan kauyukan nake kawo su, shi yasa ya bani wannan mukamin na paramount chief of Akumaji zango. Yasa ni yanzu na zama ba sarkin zangon tuta kadai ba ko Amso kai ba, a'a na zama sarkin zangon nan Akumaji anan kamar mutum 10. Yasa yanzu akwai fada anan, akwai fadawa ana tafi da sarauta. To kin ga mu abinda iyayen basu ga mun zo mun yi.
Sarkin abin a baka dama ka yi kira ga gwamnati, me za ka ce?
Wato talakawa mu da yawa suna da ƴaƴa a cikin zangon tuta waɗanda suke da ilimi amma ba hali. In gane ko? Dan to irin wannan yaran muke so a taimaka mawa wajen biyan kuɗin school fees su da sauransu. Wannan shi ne major ma yake damun ƙwarai don ko da scholarship goma ne ba ma zango tuta ba, ko wani zango aka bada goma aka samu zango na university ma an taimaka.
Sarki muna godiya da lokacin da ka bamu, Allah ya saka da alheri.
Na gode ƙwarai da wannan zuwa naku. Na godiya gare ku kuma muna son irin wannan dama da kuke bamu mu faɗi abinda muka sani, kuma Allah saka muku da alheri. Akwai maganganu da yawa da lokaci ba zai bamu dama mu faɗe shi ba, amma ko kududi abin da kuke so ku samu game da tsarin zangon tuta na jin da kun samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Masu saurare, da haka muka iso karshen shirin a madadin bakonmu na yau, Sarki Alhaji Muhammad Lawal Garbe Redwan Muktar Abbas, wadda ya lura da shirin, da kuma marhaba muryar alheri. Ni ce taku Fatimatu Zakiya ke sallama da ku a cikin shirin na da dangari. Aini lafiya.
To a gaishe ku da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
Korea ta Arewa ta ce ta karbi bakuncin tawagar gwamnatin kasar China karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar Sun Weidong, yayin da take ci gaba da kokarin karfafa alaka da Beijing da Moscow. Kafofin yada labaran kasar sun ce tawagar ta Weidong ta isa Pyongyang ne a ranar Alhamis bayan da ta tsallaka kan iyakar kasa da ke tsakanin kasashen biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ta kokarin ganin an inganta dangantakar kasarsa da China da Russia, da kuma karfafa ikonsa a yankin ta hanyar kalubalantar Amurka. Kim ya je Rasha a watan Satumbar bara don halartar wani taron da ba a saba yin irinsa ba da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wasu masana sun ce mai yiwuwa ya kuma ya nemi ya gana da shugaban China Xi Jinping. Wani ɗan ƙasar Japan ya ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata kotu ta yanke masa a ranar Alhamis, inda ta ce yana da hankali lokacin da ya ƙona wani gidan kallon wasan kwaikwayo da ke Kyoto a shekarar 2019, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 36 tare da raunata 32. Kotun Japan ta yanke hukuncin kisa kan Shinji Oba saboda harin da ya kai. Lauyoyin Oba sun ɗaukaka ƙara a yau Juma'a kan hukuncin da aka yanke masa, inda suka ce Oba ba shi da laifi saboda yana fama da larurar taɓin hankali, uzurin da alƙali ya ƙi amincewa da shi. Oba mai shekaru 45 a duniya ya amince da cinna wuta a wurin kallon mai suna Toyota Animation bayan zuba masa man fetur.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lesbration, da kuma engineer mu ta yanzu Kelly Williams, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.